Majalisar Dokin Jihar Taraban dai ta mako tsara shirye jin bahasin jama'a ne game da kudirin dokan haramta makiyaya kiwa fadin jihar baki daya, wato a shirye uku na Majalisar Dattawan Jihar. Tun farko dai shugaban kwamitin Mr. Mark Husaini ya ce kwamitin za ta yi mazamanta ne gida uku, inda tuni ta fara da Jalingo da ke yankin shiyar Taraba ta Arewa, inda ake sa ran za ta yi kwanaki biyu. Daga nan kuma sai shiyar Ukari da za a so mawa gobe Alhamis, kana kuma sai a kammala a shiyar Taraba ta Tsakiya, inda kwamitin zai kwanaki biyu a garin Bali, wato daga ranar 8 ga wannan wata na Yuli. To sai dai kuma tun ma ba a je koina ba, kungiyoyin Fulani na ciki da ma wajen jihar Taraban sun yi tir, ko da yake yanda ke kaddamar da zaman kwamitin a garin Jalingo, kakakin majalisar dokin jihar Abel Fitadiya ya ce fa za su ci gaba da wannan zama.
The Republic Care Company General Conflict, the opportunity to either reject the bill or make federal contribution to enhance the law to be passed.
Idu da cewa wasu na korafi za a ci gaba da wannan zama da na jira'in jama'a, kama daga masu goyon baya da ma waɗanda ba sa goyon baya, don haka ne kawai za a baiwa kowa ƴancinsa. Ai, mai girma gwamnan jiha ne ma ya kawo wannan ƙudurin doka domin kuwa a magance tashi-tashi hankulan da ke aukuwa tsakanin makiyaya da manoma a jihar. To sai dai yayin da kwamitin ma ke fara zama, haɗakar ƙungiyoyin Fulani da makiyaya sun ƙauracewa zaman kwamitin bisa abinda suka kira rashin tausayawa game da irin asarar rayukan da aka yi a tsaunin Manbila cikin kwanakin nan. A wajen wani taro manema labarai domin ƙauracewar, shugabannin ƙungiyoyin makiyaya sun yi zargin cewa da wata manufa ne ma aka soma zama ganin irin rayukan da suka sarwanta cikin kwanakin nan. To amma ƴan majalisar kotir ba su yi ba, sai kawai ga kwamitin ma sun soma zama, wanda don haka ne ma suka buƙaci gwamnatin tarayya da ta shigo game da abubuwan da ke faruwa a jihar. Alhaji Ino Sa'idu da ke ma zama shugaban ƙungiyar Fulani ta Kwara ya ce fa su ba su yarda ba, don haka ma ba za su bada wani bahasi a gaban kwamitin ba.
Kuma mu ban mu yarda, ba mu yarda ba kuma ba za mu taba yarda ba, wannan abun ba mu yarda ba kuma ba za mu yarda ba. Duk inda Fulani, ƴan uwan mu Fulani suke, mun janye su daga zuwa wannan jin ba'asi. Kuma duk inda ƴaƴan mu Fulani suke a committee da suke, duk wani committee da su gwamnatin jihar Taraba ta sa, mun janye su, muna kiran su su dawo su zanna, mu mun kaurashewa harkan jihar.
Ku suna na Alhaji Isa Ahmadu, chairman Capital Fulako na Taraba State. Abinda uwar kungiya dokan da gwamnatin Taraba tana so ta kafa ya hana Fulanin kiwo, wannan ba za mu yarda ba, ba mu yarda ba.
Ita ma dai uwar kungiyar Fulani ta miyete Allah Najeriya ta konuna takeicinta ne ma game da matakin soma jin ba'asin jama'a da ƴan majalisa suka soma, musamman ma a wannan lokaci da ake cikin alhini. Mafindi Umar Dambram da ke zama mataimakin shugaban kungiyar miyete Allah mai kula da jihar Arewa maso gabas ya komika kokumbarin su ne ma ga gwamnatin kasar.
Ba mu ji daɗi irin halaye da gwamnati da gwamnatin Taraba ta nuna a kan saka shaida aka ma mutanen mawa usa da takun da kuma wanda ya fi kowanne muni a ƙasa irin na Sardauna ba. Ba mu ji daɗi ba kuma ba za mu ji daɗi ba kuma ba mu yarda da abin da yake faru ba. Shi yasa muka rubuta kokenmu zuwa ga gwamnatin tarayya ta yi maza-maza ta sa idonta a jihar Taraba. Ba Fulata ne a jihar Taraba ya zama kaman abin kashewa ne. Abin da ke faruwa yanzu, doka da aka yi na maganan hana kiwo tun bai zama doka ba, an fara tsare mutanenmu a dajujjuka ana harbin su da kifiya. Tun bai zama doka ba, an soma noma a kan burtuli. Tun bai zama doka ba, an ga abin da aka ma wa'anda suke aikin kewaye hoggon shanu a shekara 200 da ya wuce. Kowa ya ga me ya faru a Manbila. In maganar rancin ne, a duk Afirka in za a bada tarihin rancin, in Manbila bai zo ɗaya ba zai zo na biyu. An yi rancin gidajensu a rabe-rabe, an biya ta kashe su kaɗan-kaɗan-kaɗan har aka gama da su.
Zuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya, yayin da wasu mako tuni masu garzaya zuwa kotu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.